أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبدا كراتمو نلتا كشف الشبهات واللفتا ببمالمي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. Idan ba mu manta ba, satin da ya gabata mun karkare karatun wa'incan lambobi, lambar da muka baro a shafi na wato ainihin 45, inda malam ya kulla lambar a fadin shi dangane da wato ainihin khawarij. Bayan waɗancan hadisai da ya kawo cewa falam tanfa'uhum la ilaha illallah wala kathratul ibadati wala da'a'ul islam lima zahara minhum min mukhalafati shari'a, dan ne asalin mata wato matsayar mu. To amma sai mun ka kawo maganganun malamai da malam ya ambata mana a ta'liq tun daga wato ainihin zancen al-Imam al-Khattabi zuwa kan zancen Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Idan zamu tashi mun koma matni cewa wa kadhalika ma dhakarnahu min qital al-yahud. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu alaykum. Qala al-musannif rahimahullah wa kadhalika ma dhakarnahu min qital al-yahud wa qital sahabati bani Hanifa. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه ولهم شبهات. نعم.
بشاكة تكون ما لن يتي. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود wa qitali sahabati bani hanifa. Hakan nan abinda muka ambata na yakar yahudawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, duk da kasancewa suna fadin kalmar shahada da ma'anar Allah suke bauta mawa, amma sai dai sun riki wasu a malaman cikin su a matsayin suna shar'anta musu addinin da sun san Allah ta'ala ba shi ya umarni da shi ba, kuma su yi musu biyayya. Kuma sun riki Uzair a matsayin dan Allah, to wannan shi ya kafirtar da su. Ina fata an gane. Amma gurin bauta su ma Allah suke bauta mawa, suna bin wani littafi da Allah ya saukar, duk da suna son ya san zuciya da ƙara-ƙara a ciki, suna rage abubuwan da ba su yi musu daɗi ba a ciki. Amma dai in an kalli asali suna bin addini ne as-samawi, to amma sun canza shi. To rukunsu da asali na cewa ba abota da gaskiya, sai Allah bai hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su ba saboda shirkar da suka yi a cikin ibada. Ina fata an gane wannan. Sai ce hakan nan qitalus sahabati bani hanifata, hakan nan ya karbanu hanifa da sahabbai suka yi a bisa umarni na as-siddiqu siddiqul akbar sannan abubakarin da ya umarce su su je su kai hari gare su su musailamatul kadhab kaga su ma sun yadda ba abun bauta da gaskiya sai Allah kafircin su shine na sanya musailama ya zama shi ma annabi ne wannan yasa aka yake su wa kadhalika yace kamar haka nan ne arada annabi sallallahu alaihi wasallam an yaghzuwa bani al-mustaliq annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya yaki bani al-mustaliq lamma akhbarahu rajulun annahum mana'u az-zakata lokacin da wani mutumi ya bashi labarin cewa sun hana zakka kaga zai yake su a matsayin sun kiba da zakka mana'atu zakka dan ba su yadda da ita ba a matsayin kafirai sai yadda da suka kibadawa a matsayin bughatu ina fata an gane kenan a yaki mutum ko kuma ai hukunci da kafircin shi koda yana kalmar shahada akwai abubuwan da ke hukunta haka shine abin da malam yake so mu gane hatta anzalallahu ta'ala annabi bai fasa wato yunkurin kai musu hari ba har sai da Allah ta'ala ya saukar da fadin shi ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan ya ku waɗanda suka yi imani idan wani fasiki ya zo muku da wani labari fasiqa nan ana nufin kadhib to fatabayyanu ku nemi bayani ku bincika an tusibu qauman bi jahalatin tsoron kar ku samu wasu mutane ku kai musu hari wato a cikin rashin sani fa tusbihu ala ma fa'altum nadimina sai ku wayi gari kuna masu nadama akan abin da kuka aikata wala ce wa kana ar-rajulu kadhiban alaihim shi ko mutumin ya kasance a ƙarya yake musu ba ba da gaske bane ba shine ma'anar in ja'akum fasiqun wanda ibnu jarir at-tabari ya ruwaito cikin tafsirin shi zuwa ga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam cewa duk inda kaga fasiq a cikin alqur'ani fasiquna kadhibuna ake nufi yace illa qalila sai dai yan gurare kadan amma yawanci inda kaga ulaika humul fasiquna to kadhibuna ake nufi in ja'akum fasiqun ya'ni kadhiba shi yasa anan sai yace war rajulu kana kadhiban tumun ya kasance ƙarya yake alaihi shar ba to ba da gaske bane ba amma abin da yasa yayi ƙarya tsoro ne zamu zo mu ji cikin hadisi kuma shi sahabi ba a ce baya yin laifi ba yana yin laifi amma kuma yana tuba kuma Allah yakan yafe musu akwai abubuwan da kafin su tuba ma Allah ta'ala yace laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal ladina amanu Allah ya yafe musu ya karbi tubar su ina fata an gane to fa kullu hadha dukkan wannan da muka ji ya dullu ala anna muradan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi alahadith allati ihtajju biha ma dhakarna wannan yana nuni akan cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi cikin hadisi waɗanda su waɗancan mutane suke yin hujja da su shine abinda muka ambata kai can kasa sai yace ya'ni yin wujubil kaffi amman qala la ilaha illallah wanda yake nufi akami dole ne a kame daga wato ainihin kashe duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ko da a ce a batsin ni yana kunshe da wani abu wannan Allah ta'ala shine zai jibunce shi sai san da kuma kafircin shi ya bayyana karara illa in tabayyana minhu ma yunaqidu zalika gashi nan ma sai dai in wani abu ya bayyana gare shi da zai warware haka din qala ibn rajab rahimahullahu ta'ala ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام أبني دي يكي دولة أسنشاء الدين شواء النبي صلى الله عليه وسلم ياكسنش ينا كربان مسلنش وطوغة دكوان دي يزو ينا نفن شغاتي كان الدين مسلنش تو ينا كربان شهادتين نيكو دكا غريش يشيدا بيو فقط ويعصم دمه بذلك kuma jinin shi ya tsaro da hakan wa yaj'aluhu musliman kuma hakan ya maida shi musulmi wannan ibnu rajab ya faɗa cikin jami'ul ulumi wal hikam juz'i na 1 safha ta 228 mai zuwa a juz'in 2 kenan ibnu rajab shine abdurrahman wato ainihin Ibn Ahmad, Ibn Abdurrahman, Ibn al-Hasan, Ibn Muhammad, Ibn Abil Barakat, Mas'ud al-Sulami, al-Baghdadi, al-Dimashqi, al-Hambali. Ana mai al-kunya Abu al-Faraj. Ana mai wato ainihin laqabi da Zainuddin. Ana mai kuma wato al-kunya shi ita ce Abu al-Faraj. Ya shahara da Ibn Rajab, al-Wa'idh al-Imam al-Hafiz. Wanda an haife shi 736, ya rasu 795. Yana cikin ɗaliban Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. To a baya mun baro lamba ko wacce mun faɗe ta ne saboda fassara ce. Lamba ta 1 a shafi na 47 inda yace qala Ibn Kathir fi tafsirihi. A can da ya kawo waccan aya, waccan qissa ta Banu al-Mustaliq. Ibn Kathir Imaduddin Abu al-Fida Ismail ibn Amal ibn Kathir ibn Daw kasune ibn Daw ibn Dir'in al-Qurashi al-Shafi'i an haife shi 701 ya rasu 774 a cikin kananan daliban Sheikhul Islam. Mun kaga an haife shi 701, Sheikhul Islam ya rasu 728. Yan lokacin da Sheikhul Islam ya rasu ma yana da shekara 27. Akai yana cikin kananan daliban Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ba kamar su Kalasumizi da su Ibn al-Qayyim, su Ibn Abdul Hadi ba da sauransu. Ismail Ibn Umar. Na'am, Ismail Ibn Umar. Usna cewa Amal amma Ibn Umar yake Imaduddin 773 da 74 da 74. Ibn Kathir ya faɗa cikin tafsirin shi juz'i na 4 safha ta 209, wannan mai zuwa cikin juz'i 4 kenan. Yace wa qad dhakara kathirun min al-mufassirin, haqiqa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambaci anna hadhihi al-ayata nazalat fil walid ibn uqbah ibn abi mu'ayth, wannan aya ta sauka akan al-walid ibn uqbah ibn abi mu'ayth al-umawi, wanda yake dan uwan sayyidina Uthman ne ta bangaren mahaifiyarsa, li ummin sayyidina Uthman. Wanda al-Walid sayyidina Uthman ya bashi wilaya wato gwamna a kasar Kufa, wanda yayi yi gwamna a kasar Kufa din ba so dai ba, ba so biyu ba, wanda al-Walid akwai maganganu da yawa waɗanda wasu daga cikin Shi'a da akhbariyuna suke yadawa akan shi, yasa Ibn Abdul Bar wanda Al-Hafiz Ibn Hajar ya hakaito cikin Tahdhib juz'i na 11 safha ta 126 tarjuma 240 yace walahu akhbarun fiha nakaratun wa shana'a, akwai labarai da ake fada akan shi wanda ciki akwai abin da da kaji zaka yi inkari, akwai abubuwa masu muni da can shan giya da sauransu, duk da an mai haddi na shan giya din. Sayyidina Uthman ya sa aka mai bulala, wasu ke ganin kawai saboda kore shubha da kuma dama ana ta tuhumar shi da cewa baya ganin laifin ɗan uwan shi ko wani abu makamancin haka. Almuhim usabuwan ba bai kamata ba a faɗe su, duk da kasancewar ba abu ne mai isnadi ba. Amma dai Ibn Abdul Bar ya ce wa kana min rijali Quraishin, wato zarfan wa hilma wa shaja'atan wa adaba, cikin mazajen Quraishawa ya kasance ya kai matuƙa gurin zarf, wato ainihin an ce zarif mai wayau, tun ne mai wayau, mai haƙuri, mai shaja'a da ladabi. Kaga wanda ya siffantu da wa'innan sifat ɗin aikata arazilul umur mustahil ne a haƙƙin shi ko kuma mustaba'ad. Ya kasance kuma ya ce wa kana sha'iran sharifa. Al-Hafiz ya nakalto daga Ibn Abdul Barr Abu Umar rahimahumullah. To Walid ibn Uqba ya rasu shekara ta 61, shekara ta 61 an birne shi a Raqqa, Syria kenan. Anan aka birne shi, Allah ya ji ƙanshi da gafara. Sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To Ibn Kathir ya ce da yawan malaman tafsiri suna cewa wannan aya ta sauka akan Walid ne. Hina ba'athahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sadaqati bani al-Mustaliq. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya je ya karbo zakka ta bani al-Mustaliq, kabilar su Juwairiyya bintul Harith, matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wanda su bani al-Mustaliq kabila ce wadda take Arabiya ce daga cikin Khuza'a, daga asalin kabila ta Azdu al-Qahtaniyya, wanda Qahtan suna cikin al-Arabul Aqha, al-Arabul Ariba, ba musta'ariba ba, wanda garin da suke zama su bani al-Mustaliq a wancan lokacin ya kasance kusa da wato gabar teku na al-Ahmarain. Wanda ichi su bani al-Mustaliq Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya yaƙe su a shekara ta 5, suka ce shekara ta 6, a ciki ne har aka kama Juwairiyya a matsayin baiwa. Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya yanta ta, ya aure ta, danginta suka ji haka duk sai suka musulunta, ciki hadda mahaifinta. Sai ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, kamar yadda za mu ji yanzu bayani. To sai malam ya ce wannan aya ta sauka akan Walid ibn Uqba da Annabi ya aika shi ya karbo zakka ta bani al-Mustaliq. Sai ce wa qad ruya dhalika min turuqi, kuma hakika an ruwaito wannan labari ta hanyoyi da yawa, duk da hanyoyin galibi suna da rauni, amma dai sashen suna karfafa sashi. Amma riwayar Alqama ibn Najiyah daga wato ainihin da ya ruwaito kamar da yake cikin al-Mu'jam na At-Tabarani al-Kabir, ta wannan isnadin hasan, sauran riwayoyin suna da rauni amma dai za su karfafi juna. Shi sai ya ce wa min ahsaniha, daga cikin mafi kyawun hanyoyin hadisin, ma rawahu al-imamu ahmadu fi musnadi, abinda al-imamu ahmad ya ruwaito cikin musnad din shi, hadisi na wato 18459. To ya ce min ahsani hadith da hadisin, sai dai a ce hasanun li ghairihi, domin a cikin isnadin shi akwai dinar al-Khuza'i al-Kufi, wanda yake al-Mu'adhdhin baban Isa ibn Dinar, shi ya ruwaito daga baban shi Dinar, shi kuma baban nashi ya ruwaito daga al-Harith ibn Abi Dirar al-Khuza'i baban Juwairiyya. To shi Dinar din nan, Dinar al-Kufi al-Khuza'i al-Mu'adhdhin, yana da jahala, ba wanda ya wathaka shi sai Ibn Hibban cikin al-Thiqat. Al-Hafiz Ibn Hajar cikin taqrib yace maqbul ne, yani inda al-mutaba'a, kenan fihi jahala haliya, ada jahalatul hal. Shi yasa al-Arnaut cikin ta'liqin shi ko takhrijin wato ainihin musnad yace hadisin hasanun ne li ghairihi saboda jahalata Dinar al-Khuza'i. So kaga hadisin shi ma yana da rauni, amma yana cikin waɗanda ake ambato cikin mutaba'at da shawahid. An fahimta? Yace qala Shawkani, Imam Shawkani cikin Fathul Qadir juz'i na 5 safa ta 64 yace, wanda shi Ash-Shawkani Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Ash-Shawkani wanda ake mai laqabi Badaruddin, ahadu abrazi ulama'i ahli sunnati wa fuqaha'iha kibari ulama'il Yaman, haife shi 1193 ya rasu 1250. Imam Shawkani yana cikin masu kokarin wato watsi da ko kira zuwa ga watsi da taklidanci a rungumu dalili, wanda wannan yana bayyana cikin littattafan shi musamman Asilul Jarrar da Nailul Awdar. Yana da littafin tafsiri mai suna Fathul Qadir wanda yayi shi baina fannayin riwayati wa diraya, a hada tsakanin ayoyin Alkur'ani da junansu da kuma goyon bayansu da ingantattun hadisai da maganganun malamai. To cikin wannan littafi ya ce wa akhrajahu ibnu abi hatimin wa tabarani wa ibn manda wa ibn marduyata qala as-suyuti bi sanadin jayyid. Ce kuma wannan hadisi ibnu abi hatim da al-imam at-tabarani da ibnu manda da ibnu marduya sun ruwaito shi, sun fitar da shi, kuma as-suyuti sai yace isnadin shi jayyid ne. Jayyid suna ganin ma'anar shi hasan, wasuna ganin fuwaiqal hasani hasani wa duna sahih, yana dan sama da hasan amma bai kai sahihi ba, ma'ana a gurin wasu ma wato yana da alaka da waye fada gamamman ma'ana dai jayyid maqbul ne ana karban shi. To ma wani in yace jayyid yana nufin sahihi, wani yace jayyid yana nufin hasan, wani in yace jayyid yana nufin wato ainihin hasanul lidhati sahihun li ghairihi. To ibn abi hatim shine Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris at-Tamimi al-Hanzali ar-Razi, shakira ibn abi hatim ar-Razi aifa shi 240 ya rasu 327, shi kuma al-Imam at-Tabarani Sulaiman ibn Ahmad at-Tabarani al-Lakhmi ash-Shami Abu al-Qasim aifa shi 260 ya rasu 360 shekara shi 100 a duniya ce, shi kuma ibn manda wato ainihin sunan shi Ahmad ibn Musa ibn Marduya ko afwan ibn manda kafin ibn Marduya, Ahmad ibn Musa ibn Marduya al-Asbahani muhaddith Asbahan, ana mai ana ce mushi ibn Furak wanda sunan kakan shi na biyu na ina uku, an haife shi 323 ya rasu 410. To yace da ibn manda da amma ibn manda da ibn marduya ban samu hadisin ba a gurin su, amma sai dai wala Allah su inda suka fitar da shi ne ban je gare shi ba. Ibn abi hatim ya fitar da shi a cikin tafsirin shi juz'i na 10 lambar hadisi ta 1018608. Imam at-Tabarani cikin al-Kabir juz'i na 3 safa ta 274 as-Suyuti da yace bi isnadin jayyid a cikin tafsirin shi na Ad-Durrul Manthur kenan juz'i na 7 safa ta 555, wanda as-Suyuti shine Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Sabiq al-Khudairi as-Suyuti, wanda yana da rubuce-rubuce sama da 600. Ana kira shine yake kanshi take da Abul Ilmi, aife shi 849 ya rasu 911 a kasar Kahira. Suyuti kusan kowane fanni yayi rubutu a kanshi, duk da kasancewar a wasu guraren littattafan Suyuti suna buƙatar takatsantsan gurin karatu. To sai ya ce da isnadi jayyid daga Al-Harith ibn Abi Dirar Al-Khuza'i walidu Juwairiyya, Juwairiyya ita ce mata ta 8 daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda an haife ta shekara ta 15 kafin annabta kafin hijira ta rasu shekara ta 56 tsakaninta da nana Aisha radiyallahu anha shekara 1 ko 2 gurin rasuwa ta rasu a Madina an binne ta ita ma Abaqiya Marwan ibn al-Hakam shi ya mata limanci shi ya mata sallah lokacin yana gwamnati a Madina radiyallahu anha wa an abiha babanta al-Harith ibn Dhiraf abu Malik kenan al-Khuzai al-Mustaliqi al-Hijazi al-Kufi rasuwar shi ba a samu takamiman shekara ta nawa ya rasu ba Allah ya ji kanshi da gafara to daga juwairiya ummul mu'minin radiyallahu anha tace babanta na ta kai yace قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني الى الاسلام نازو غورن النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يكراني زوا ga musulunci wato su wanda muka ce yan uwanta da suka musulunta cikin asra wanda aka kama cikin yan uwanta da aka yaki suka ji labarin ta musulunta kuma har annabi ya aure ta to duk sai suka musulunta suka musulunta sauran sahabbai bayan an rarraba kaga a matsayin bayi lokacin suke an raba ganima su kuma duk sai suka yanta su suka ce yanta wacce ta ja musulunta su suka ce auren ne ya ja musulunta su falalar duka ga ita juwairiya Aisha take cewa ba mace da ta haifar da alkhairi cikin danginta kamar juwairiya lokacin da aka wato ainihin bada ta fada hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin baiwa ya yanta ta ya aure ta sai sahabbai suka ce ya za a yi murike surukan Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin bayi a hannun sai suka yanta su kuma jin dadin yantawan nan da aka yi musu su kuma sai suka musulunta kaga duka alkhairin nawaye na juwairiya ina fata an gane to baban sai ya taho yana hanya ya ji labarin an kama mai mutane ciki hadda shi yazo ayi magana in fansa ne in kaza sai yazo yaga dusun musulunta yaga ita tashi ta musulunta kuma ma annabin surukin shi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kira shi zuwa ga musulunci kaga ko ai zai iya karba yace fada'ani ila al-islam fa dakhaltu fihi babu wani ta baba kira ni zuwa ga musulunci na shiga wa aqrartu bihi kuma na yadda na tabbatar da eh musuluncin nan zan yi shi ma'ana har zuci ya yadda da musuluncin wa da'ani ila zakati kuma ya kirani zuwa ga za a dinga bada zakka fa aqrartu biha na tabbatar da ita na yadda na gamsu ba nan na tsaya ba wa qultu ya rasulullahi arji'u ila qaumi fa ad'uhum ila al-islam wa ada'i zakka ci ya rasulullahi zan koma gurin jama'ata in naje zan kira su zuwa ga musulunci kuma in ce su ma su dinga bada zakka daga duka alkhairin juwairiya yana tana su radiyallahu anha sai yace famanista jabali duk wanda ya amsa min tunda shi shugaba ne kuma mai mutunci cikin mutanen shi jama'atu zakatahu zan tattaro da zakkar shi zan hada da zakkar shi in tara wa tursilu ilayya ya rasulullahi rasulan li ibani kaza wa kaza kuma sai ka aiko mun da dan aike ya rasulullah wanda zai karbi zakkan shi ake kira as-sa'i a ilimin raban gado ko a ce al-musaddiq duka suna kiran shi wanda yake zuwa aljabi ya tattaro dukiyar zakka to sai ka aiko mun da dan aike li ibani kaza wa kaza a lokaci kaza da kaza al-iban shine lokaci li yatika ma jama'atu min az-zakati bima jama'atu yake ashe sai yazo maka da abunda na tara na zakan mutane na yace falamma jama'a al-harithu az-zakata mimman istajaba lahu wa balagha al-ibana alladhi arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yab'atha ilayhi lokacin da al-harith ya tattara zakat wanda ya amsa kiran shi na musulunci kuma lokaci yayi da suka yarjejeniya da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai aika mishi da dan aike shi ya yanke lokaci kannan ya gama tattarawa to ihtabasa ar-rasulu falam yati sai shi dan aiken Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya bai isa ba ihtabasa ar-rasul wanda aka aika din sai bai karasa da wuri ba shine wato ainihin hukuma fa dhanna al harith an qad hadatha fihi sakhdatu min Allah wa rasulihi sai harith yayi tsammanin cewa yayi wani abu ne da ya ja Allah yayi fushi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi da shi shi yasa dan aikin bai zo ba ina fata an gane fada'a bi sarawati bi sarawati qaumi na ya kira ya ce fada'a bi sarawati kuskure ne fada'a sarawati ko babu ba'un babu madda a gaban ra to duka akwai fada'a bi sarawati qaumihi sarawa jam'u wato ainihin sura an ce suratu asali shi ma jam'i ne na sari ce sariyu ma'ana mai girma da daukaka ko mai mulki to daka sai ya kira kenan sarawat jam'ul jamu'i jam'in jam'i sai ya kira dukkan wato hakimai da dakatai da masu anguwanni na mutanen shi ya tara su shi al-harith din ana fahimta ko fa qala lahum sai ya ce musu inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana qad waqata li waqtan yursilu ilayya rasulahu lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke mun lokaci duk da shi ya faɗi lokaci amma wafakawar annabi kamar shi ya yanke tunda inda annabi wafaka ba dole abinda annabi ya ce shi za a yi haka lokacin annabi ne ya yanke shi an fahimci yake manzon can ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke mun lokaci da zai aiko mun da dan aike li yaqbida ma kana indi min az-zakati dan ya karbi abinda ke guri na na zakka وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف كما تبتر سابع القواري بادغا النبي صلى الله عليه وسلم يكي وانا دونا ما حارس مسلم تنشينا غسكيني قره دا غسكي تاكي بايا ايا ما زتن النبي زي ايا سابع القواري كاقا اي مسلمي تكاكا مسلمي كياني انا فاتا انغاني النبي صلى الله عليه وسلم بادغا شي سابع القواري يكي با دا ياسن دغا تكين سفوفن شي اكوي تكا القواري تنكافن يزما النبي daka wannan khulfu din ba daga annabi bane wala ara habsa rasulihi illa min sakhdatin kuma ina ganin cewa bana ganin wato ainihin jinkirin dan aikin shi da yayi bai zo gare mu ba ba komai ya jawo ba illa min sakhdatin sai dan wani fushi ina ga fushi yayi dan fantaliqu nati rasulullah ku muje tataram itara manyan gari ku muje gurin annabi sallallahu alaihi wasallam muje ya akai muje mu lallashe shi muje mu ba shi hakuri wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-walid walid ibn uqba kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika walid ibn uqba ta hatta balaga ba'd at-tariq sai da yake sashin hanya ya je wani guri yana cikin tafiyan bai karasa garin ba fariqa sai ya ji tsoro al-faraku shine tsoro an gane ko faraja sai ya dawo fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato akwai ruwayoyin da suka zo cewa dama kamar riwaya ibnu abbas dama ya kasance tsakanin shi da banul mustaliq tun a jahiliya akwai wato shana'a ba a jituwa kun san dama suna da rashin jituwa tsakanin shi da kabilar banul mustaliq sai da yaje kafin ya karasa sai yaji tsoran cewa karwani wato ainihin abu ya faru in ya karasa